Soyayya ce silar ga mona auren ta nace sala Lawari ne yake tafe kindir mo baban sala Sammani yayi gala da zato tuni kam na kula
Abu ya
bugo wa nake Sammani kuma ni nake da wansuwa Yahu yana da tasiri amma kyawun hali ake duba Shiri nake soyayyar da buzar riko da wasa
ba
Komai nake zahani dake na kauda mai kushe wage ki bani dama wai so fa darki na lallawa in bage ba lalle ne wacewa ba in bage ba zan tamin cewa in bage ba zan yi komai ba
soyayya
soyayya in bage na yi ta lalle ba
soyayya